girma, Allah me girma, khine me girma, Allah me girma, Allah me girma, Allah me girma, khine me girma. Hai mutu, achikit kamaninka, kasama shinun fashi, Allah me girma. Domi isami rei Allah me girma nakawo nakawo Allah me girma Allah me girma nakawo nakawo Allah me girma kamar ka kuma ba za a taba yin wani kamar